I'm so fly, Pippi Kankine. Pippi Kankine, in a Tarawa, Kapa Pinkine. Kapa Pinkine, in a Shuka, Mano Pinkine. Mano Pinkine, Sankaro, Wataki, Shierkiche. Bon in Pink, Gigi Yerkine, Kajua, Rigi Yerkine. Changi Dam, Mara Kunya, Abu Aje, Aju Kunya. Sabas is saying, Sala. Kotaya, Kuji, Dei, Dei, Kuji, Kutu, Baba Allah. Kina de kirki kika de chiki na biki na gashi na malu sina sangi
parana wakiana parana parana sina champayana bayana wakiana bayana parana bataku parana
ekole pansi
ekole pansi
oyane ayishi
kaya
emana
aikin banza harara a ce
kai wa aikin banza su sabayan kokoro
magiyan mu ba su ganin mu kai ai ba su ganin mu
ai dai mu gani
haba ai dai mu gani mu gani a sama mu gani a kasa eh
ai dai mu gani
shi zo si sa yi sa gama ai wallahi arewa international level going to the higher level next standard
muje rana ba a ganin mu ni da cizo mun wuce raini ɗan zariya ne mu dama komai muka ce ya zauna yaro bai kawo mana warki ka taba mu ba ku zo a ba gas bakin silinda na ban shan kuffa ni murinda na makiya na can a baya na ola of kano ola of ze ina muka je ina janje ola of kano ola of ze ina muka je ina janje arewa international level ne didaski didaski me aski ko wani kida
Barana, Wakiana, Barana, Barana, Sinacham Bayana, Bayana, Wakiana, Bayana, Barana, Badabu, Barana,
Sabana, eh, Muna, Sabana,
Sabana,
Sina Sabana,
Muna, Sabana,
Sina Sabana, Adibos, Yana, Sabana, Ah, Sabana, Movies, Sabana,